ki igiyar so mi kullawa. Shin inuwarta ki na raba ki gani yanzu zumar san ki na kurba kulani na kulaki tafiyar mu tai dorewa ni mu zamu dai akan manni ya tsagaye ba cin ranki nake so na kiyaye na rantse ni ban saki hawaye inda karin tsijin dadin ki nake so ne ninkawa
Ki igiyar so mi kullawa.